ko wani abu na sha'anin addini za su fito su yi kariya kuma a ilmance ga su matasa ga su Allah ya ba su karatu kuma karatu mai albarka saboda haka duk su rufe bakunan makiya Allah in dai ka taba addini to za su fito a addinance su maganinka Allah ya saka musu da alkhairi ba ma Najeriya ba kuna ga har Ghana suna zuwa duk inda dai wani ya tashi zai taba addinin nan to sai dai ba nasir za su je su maganinsa Allah ya ja mana rayuwarsu wata rana an tafi yaki sai aka kashe manya-manya daga cikin sahabbai manzo Allah yana zaune a Madina yana ta bada labarin gaiba ya ce Allahu akbar wani yayi shahada wani kuma ya karbi tuta Allahu akbar shi ma yayi shahada wani shi ma ya karbi tuta wani ma yayi shahada sai sahabbai suka fashe da kuka manzo Allah ya ce me yasa kuke kuka suka ce wa malama la nabki wa qad zahaba khiyaruna me yasa mu zamu kuka ba gashi zakafin mu duk suna ta tafiya lahira manzo Allah ya ce ai al'umma ta ba haka take ba yace ummati kal matar la yadra awwalaha khairum an amakiha yace ba a sani ba farkon ruwan shi yace alkhairi ko karshen sa idan aka yi ruwa na farko aka yi shuka sai aka daina yin ruwa shukar sai ta kone gaba daya idan ko ba a yi ruwan farin ba to ba za a yi shukar ba kuma to kaga farkon da ba a sani ba kofi to shi yasa shi addinin nan haske ne na manzon Allah ba zai kare ba ko yaya wasu suka kauce in shehunanmu suna tafiya masu ilimi da tsoron Allah muna tsorita saboda yadda muke ga zamani yake dawowa to kuma sai Allah ya taso matasa masu ilimi masu tsoron Allah masu ladabi to sai kaga duk wanda ya kawo addinin hari sai su kai kariya su tare saboda haka sun kwaci addinin nan Allah ya saka muku sai dai ma nasiruddin wal faidati wanda ba dan ku ba da yaki ya ci mu Allah ya saka muku da alkhairi bismillah ya karamukumullah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اخبرنا بهذا المحذر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالذفر والقائل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا والقائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين wa ba manya-manyan shehunanmu da suke zaune a wannan waje hadara na manya-manyan gidajen ilimi da ke wannan gari na garin Gombe manyan alarammomi makarantar alkur'ani manyan shehunanmu na tariƙa da manyan 'yan kasuwa da muƙarraban gwamnati da masu sarauta musamman kuma mai gayya mai aiki wanda ya haɗa wannan taro Sheikh Muhammad Nazir Al-Fatimi wanda ya zamto saboda soyayyarsa da iyalan Annabi Muhammad yasa ya assasa wannan masallaci katafari domin karrama Sayyidatuna Fatima alaiha salam ita Sayyidatuna Fatima alaiha salam ita ce karimiya duk wanda kaga ya karrama ta shi ya karrama kansa domin duk karanci ya kare akan Sayyidatuna Fatima alaiha salam domin duk title din da za a bada title din kowa idan aka ce Sayyidatuna Fatima to maza ne za ka ga suna bari saboda ga me ga wato mai rawani a cikin rawani domin ita ce bad'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga babban shehi ka'idi jagora masoyin Annabi Muhammad wanda kowa ya san sa wanda bai san sa ba ma ya ji sa wanda shine Sheikh Siraj ibn Sheikh Hassan Dajin wanda ina ka fito soyayyar manzon Allah ina da ka soyayyar Annabi Muhammad lokacin da nazo ni Allah ya sani mun so mu zo mu samu bude masallaci kamar yadda kowace shekara muka saba mu samu maulidi da safi amma sai zamto kasancewar uzuri ba mu samu mun halarci wannan bude masallaci ba to da muka zo sai muka zo da niyyar kawai mu shigo ne mu samu albarkan filin taro da duk abin da za a ga mana akan manzon Allah sai dai mu nemi albarkan wajen domin an gama ga mana to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ce kuni wanda baya karewa ba shi da gaci albaharul ajjad almutalaqim bil amwat wani irin teku ne wanda duk wanda ya fada sai kaga yayi iyo iya karfin sa ne amma manzo Allah yana nan ba san farkon sa ba san karshen shi wallahi mu Ibrahim wanda duniya ta sallama babu wanda ya fadi manzon Allah ya kuma koyar da manzon Allah a aikace ya koyar da annabi Muhammadu a makance irin wallahi mu Ibrahim wanda kullun yana ce fa abdun mukirrun bil qusuri wa ma wana walakinahu an tubbi ahmada mawa yace ni bawa ne duk irin mukamin da za a jingina mini Ibrahim yace ina tabbatar muku na gajiya da wannan mukamin ban kai shi ba amma idan maganan kaunar manzon Allah ne to gaskiya ni wato doki ne in girma ne idan mazaje ya kai shi in dai soyayyar manzon Allah ne amma duk da haka shi radiyallahu anhu yake ce mana walaysa usairul usri ma fi sahayi bayan yayi wa manzon Allah diwanin shahida kirga diwani dai diwani guda 14 wanda duka yaban manzon Allah ne malaman da suke binciken baitocin kalma ɗayan an dauki harfi ɗaya aka ja wato baiti guda ɗaya balle kasida sai su ce wannan ta wuce kasidan wani ta wuce kaza ta wuce kaza amma shi Ibrahim yace duk da haka duk abin da kaji na faɗa kan manzon Allah ban san komai a haƙin annabi Muhammadu ba Muhammadu lam ya'rifu ghayru ilahi yadiku jami'ul kauni an hamla kauni in annabi ne babu wanda ya ishe san shi sai Allah kawai in duk halitta Allah zai ba mu kowa fahimta sannan a tara fahimtan a ba mu kowa sai a ce ku san wani abu haƙin manzo Allah ba wanda ya ishe san annabi sai Allah shi kansa sai ta yace la ya'rifuni haqiqatan ghayru rabbi babu wanda ya ishe san ne na haƙiƙa sai ubangiji na to manyan malamai ina ne ba da hakuri kasancewar jawabin da zan yi dan takaitacciyar jawabi ne kamar yadda nace mun zo ne mu samu albarkan sai suna Fadima alaiha salam kuma Allah ya sani kin ran da aka fara wannan aiki wato zuciyarmu yana lankaye da wannan waje saboda sai suna Fadima alaiha salam duk wani wanda yake mu'mini ne duk wani wanda yake musulmi in dai ba kai arni bane to kana son sai suna Fadima duk wanda ya binciki zuciyarsa ya samu akwai kurji na kin sai suna Fadima to wannan ya tabbatar shi wa musulmi bane domin kin manzon Allah ne wannan masallaci da kace sunan masallacin sunan sai suna Fadima sai sa wanda suka tsaya wajen wannan hidima musamman wanda ya jagoranci wannan aiki a Alhaji Bala Bello tankinka ko wallahi yayi riba yayi babbar riba manzo Allah yace man bana lillahi masjidan kamit hat tayrin bana Allah lahu masjidan fi janna wanda ya gina ma Allah masallaci koda kamar tukan tsuntsuwa ne kursiya irin yadda take ebo wato in ke a baki din nan ta tara su manzo Allah yace koda kamar shekanta ne Allah zai gina mai katafaren gida aljanna to wannan kuma da aka yi abin da ya kara sai aka ce an karrama domin sayyidatuna az-zahra bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin da zan yi kira akai dan kadan ne shine wato an samu muwafaka kan muwafaka cikin muwafaka wannan watan zulqa'ida ne sunan shi jumada al-akhirah wannan jumada al-akhirah din a cikin sa aka yi sai suna Fadima alaihi salam kuma gashi a cikin watan aka bude wannan masallaci an haifi sai suna Fadima 20 ga wannan watan to bincika kirge yau ba mu gama wannan watar ba malamai sun yi sabani yau 25 ko malamai sun yi sabani wajen fadin yaushe ne actual din haihuwar sai suna Fadima mu ahlus sunna wal jamaa game da tarihin da ya inganta a hannun mu sai suna Fadima an haife ta shugabana shekara 35 manzo Allah yana shekaru 35 aka haife sai suna Fadima alaiha salam shekara biyar kenan kafin annabtar manzon Allah. Amma a ruwaya na Shi'a sun ce an haifi Sayyidatuna Fatima lokacin bayan annabta da shekara biyar. Amma fa irin su Al-Hafiz Ibn Abd al-Barr da wasu daga cikin malamai su kuma sun ce an haifi Sayyidatuna Fatima ne lokacin ma'aiki na shekara 42. To ala ayi halin duk ba wanda ya saba cewa an haife ta ne a wannan watan Jumada al-Akhir. Duka an yi ijma'i cewa wannan watan ne aka samu bada'atun nabi Sayyidatuna Fatima alayhi assalam. Sayyidatuna Fatima alayhi assalam ta ce daga cikin ƴaƴar Annabi Muhammad. Manzo Allah Allah ya ba shi ƴaƴa guda bakwai. Wa'inna ya'yan shi daga baki ɗayansu daga Sayyidatuna Khadija ne bintu Khuwailid. Guda ɗaya ce take daga yake daga Sayyidatuna Maryatul Qibtiyya shi ne Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Amma dukkanin ƴaƴan manzon Allah babu wanda ya ebi sirrin manzon Allah irin Sayyidatuna Fatima alayhi salam. Wanda idan aka ce za a gaya maka Fatima 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 to dukkaninmu za mu yi Fatima. Wato idan an ce Fatima shine gancewa, manzo Allah ya tambaye shi me yasa ka sa mata Fatima, yace li anna Allah fatamaha wa muhibbiha al-nar, domin Allah ya haramta duk wani abu in sunan shi wuta bayi da alaka da gidan sai suna Fatima alayhi salam. Manzo Allah ya ce ba ita Fatiman ba wanda ya so ta ma an tsinke shi daga wutan jahannam, shi yasa ake ce mata Fatimatu Zahra. Ruwayoyi ya inganta cewa Sayyidatuna Fatima dalilin haihuwarta manzo Allah ya je Isra'il. Bayan Isra'il da ya je, a nan manzon Allah aka bashi wani tuffah na aljanna. Annabi ya ci, domin wannan tuffah ɗin shi ne abin da ya zamto silar jikin Sayyidatuna Fatima. Manzon Allah in yana son ya ji ƙamshin aljanna yakan shinshi na jikin Sayyidatuna Fatima, saboda yana ce mata hura'ul insiyya. In ana neman hurul ini ɗan adam to kalli Sayyidatuna Fatima, jikinta ba jikin ɗan adam ba ne, jikin wato matan aljanna ne ya fi jikin mala'iku. Domin wannan jikin duniya ne ba jikin lahira ba. Idan Annabi sallama ya ganta, Annabi yakan miƙe tsaye sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi wa mahaifiyar babanta. Ya ce ƙumu li Fatimata ummi abiha, ku tashi ga wanda ita ce mahaifiyar babanta. Sai ce na Fatima uwar babanta. Wannan muƙamin ya ɗaure wa mazaje hankali. Hadisi ne wanda manzon Allah, ingantaccen hadisi, manzon Allah yana ce sai suna Fatima ummu abiha, mahaifiyar babanta. Duk wani lissafin ka zai rike, domin an ce ita ce ya kuma ita ce uwa. Domin sai suna Ruqayya, sai suna Bilqis, sai suna Zainab, sai suna ummu Kulsum, sai suna Al-Qasim, sai suna Abdullahi, duk sun girmi sai suna Fatima alayhi salam. Sai suna Ibrahim ne kawai wanda yake kasa da ita. Amma dukkaninsu ita ce ra'auta, amma kuma sai manzo Allah ya ce kuma ita ce uwa. Wannan yasa duk malamai sun iya bincike, wasu suka ce abin da yasa manzo Allah ya ce mata sai suna Fatima ummu abiha, domin mahaifiyar manzo Allah Sayyidatuna Amina, mahaifiyar Sayyidatuna Amina sunanta Fatima. Sannan kuma mahaifiyar Annabi Sayyidatuna Fatima bintul Asad, maman Imam Ali alayhi salam, domin wannan ita ce uwar goyon manzon Allah, ita ma sunan ta Fatima. Sannan kuma babban niyar manzon Allah ita ma sunan ta Fatima. Fatima Fatima shi yasa ake ce mishi daddul fawaqi, ko kuma ana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, ana ta mishi daddul awatiq, ana ta mishi daddul fawaqi. To sai manzon Allah ya ambace ta da sunan Fatima mahaifiyarsa. Amma kuma wannan duka ya wuce hankali, wannan lissafi ne na kowa yana faɗi. Sannan malamai suka ce sai suna Fatima ta wakilci muƙamin mahaifiya a wajen manzon Allah, sannan kuma ta wakilci muƙamin mahaifi a wajen Annabi Muhammadu. Lokacin da ba uwa ba uba, sai ta zamo manzon Allah uwa, ta zamo masa uba. Ku duba labarin lokacin da Annabi yana sallah aka zuba masa tundin raƙumi don wulaƙantarwa, ba don Allah ba zai kare manzon Allah ba, sai don Allah yi mana wani karatu. Dukkanin sahabbai Allah ya dakatar da su, ba wanda yake zo jikin manzon Allah. Duk sadaukan da kake ji, akwai su Sayyidina Abu Bakar, akwai su Sayyidina Ali, akwai su Sayyidina Umar, duk wanda kake ji
amma sai tuna Fatima ne kadai aka ce sai dai ita ne za ta rutsa ga manzon Allah kowa yana ganin wannan lokacin ransa a wannan lokacin aikin na sai tuna Fatima ne ita ne ta zo tana karkada jikin manzon Allah ta daukewa manzon Allah tana kuka tana runguman jikin manzon Allah ba dan wani bane sai dan Allah ya tabbatar muku cewa akwai wani mukamin da na tsakiyar maza amma ya fi karfin kansu wannan mukamin ita ce kawai sai tuna Fatima alaiha salam shi yasa babu wata mace mai suna da yawa irin sunan sai tuna Fatima ita ce Zamzamiya ita ce Makiya ita ce Munira ita ce Madaniya ita ce Zahara ita ce Fatima ita ce ko duk sunan da kaji mai dadi sunan sai tuna Fatima babu wani suna mai dadi ba sunan sai tuna Fatima ita ce mai suna na karshe Bada'atun Nabi wannan mukamin yana da cikin mukaman da malamai har yau sun yi shiru ba wanda yake fassarawa domin mukamin da annabi ya ce mata bada'atun nabiyyi lokacin sayyidina ali alayhi salam idan an ce muku sayyidina ali wa ma adraka man huwa ali imam ali a cikin sahabbai babu wani sahabi da yake sayyidina ali kusanci da manzon Allah babu kuma wani sahabi da ya dauki sirrin annabi na gida irin sayyidina ali sannan ko babu wani sahabi da ake kaddamar da shi in an yi maganar manzon Allah akan sayyidina ali ya dauki falala duk da cewa abinda aka sani cewa sayyidina abubakar shine al-khalifatul awwal bayan manzon Allah sannan sayyidina umar sannan sayyidina uthman sannan sayyidina ali to amma akwai fada'il da sayyidina abubakar bai same shi ba imam ali ya tara malum shafi zani yace ba a ce sahabi ɗaya ya fifici dukkanin sahabbai a komai za a samu wannan sahabin ya ci wani kaza wannan kuma ya ci wani kaza wannan ya ci wani kaza to sayyidina ali akwai babubukan da ya fifici sahabbai cikin falala saboda kusancin sa da manzon Allah amma rana ɗaya sai labari ya zo manzon Allah cewa imamu ali zai yi aure akan sayyidina Fatima alaihi salam wannan labari ne abin ba ma ya tabbata bane manzon Allah yake cewa wallahi la tastami'u بدأت النبي صلى الله عليه وسلم بدأت النبي لا تستمع عند رجل مع ابنة عدو الله سيدنا علي بجر منش أن النبي يتي توكر من زن الله باتا زما أذكر كشم وني تارد إرمكين الله أنا نسي أكدي يا كراشي لكلمة وني دوب إمام علي عليه السلام in an ce imamu ali fa an kure shine rajulun yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu shine wanda yake da wannan mukami mukamin da sahabbai sun kan ido biyu suna neman mukami annabi ya ce imamu ali ne aina ali amma sai annabi ya ce wani domin a nuna wace ce sai suna Fatima alaihi salam daga hadisin da annabi ya faɗa kan sai suna Fatima ba iya duniya bane manzo Allah ya ce na hasbuka minan nisa'i arba'un yace maryam wa asiya wa khadija wa fatima yace a mata in kana fadin daraja yace ya isa ka guda hudu idan ka ce maryam ce asiya ce sai tuna kali ce sai tuna fatima alaihi salam amma manzo Allah sai yake ce mata sayyidatu nisa'il alami ita ce shugaban matan duniya da lahira abin da yasa manzo Allah ya mata wannan manzo Allah ya ce ran kiyama akwai mala'ikan da Allah ya shirya ranar kiyama duk annabawa sun taru mala'iku kam sai sun taru mala'iku da duk wani mai mukami za a taru Allah ya ce ai manzo Allah ya ce summa nada munadi ghaddu absarukum ya ahli aljam'i hatta tamurra fa'ima za a ce dukkanin wanda yake wannan taron karfe idan ka sun koyar da kai domin ladabi sai tuna Fatima za ta wuce annabawa gabaɗin su sai sun koyar da kai mala'ikun Allah hamalatul arsh da duk wanda ka sani sai ya sun koyar da kai ya tsaya da kai domin sai tuna Fatima za ta zo ta wuce ba ka ga tafiyar girman ba ke sa a wani ruwaya manzo Allah ya ce ita ce farkon wanda za ta fara shiga aljanna to idan muka ce za mu faɗi sai suna Fatima alaiha salam lokaci zai kure mana lokaci zai kare mana amma ina mana albishir kasancewar wannan wato mashaya mashrabi ne fatimi mashrabi ne na sufai mashrabi ne na sai suna Fatima alaiha salam mu sufai an sani dukkanin iyayenmu iyayen manzon Allah ne domin maulanmu Shehu Tijjani Abul Abbasi ya tambayi manzon Allah lokacin da ya ga annabi Muhammadu kurukuru manzon Allah ya faɗi duk abin da ya faɗa kan Shehu Tijjani ya ce Shehu Tijjani ya Ahmad Tijjani sal ma tasha fa inni aqu annin ya Ahmad Tijjani duk abin da kake so a lahira ko a duniya ko a bangon al'arshi ne fade shi shi wata jani yanzu ni zan ce Allah yi shi wata jani abin da ya fara cewa manzon Allah ya ce masa ya rasulullahi na samu a takardar gidanmu duk duniya na ce mana mu sharifai ne shin da gaske ne jikanka ne abin da ya fara tambayar sa manzon Allah ya ce masa anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan نسبك من الحسن صحيح يتشوت الجاني كي تاناني دقسك كي تاناني دقسك كي تاناني دقسك نسب من كذا أكي سوى جيكا حسن يدقسك لمن شوت الجاني إذا انك بتاريه انكسن صداك سوى دولة العدارة ساكاكني شوت الجاني وانا اللي هو أبا تاريه لا بار أبن دي فارع زامن يزيد نكسا سيدنا الحسين abinda akai a zamanin sayyidina Muhammad nafsu zakiya baban shi wata jani kakansa ya fi muni akan abinda akai a lokacin sayyidina Hussein saboda su a wannan lokacin sai da ya zamto yakan iya kwana 40 a cikin rijiya lokacin jijjinin sayyidina Hassan da sayyidina Hussein sun sallama sun ce annabi ya ce mahadi min itrati min wuldi fatima mahadi dai zo daga jini na ne dan sayyidina fatima to sun shiga damuwa na halin yazidawa sai Abbas ya kuma suka fara kaba su kuma ajiya to sai suka ce sunan shi Muhammad nafsu zakiya dan sayyidina Abdullah al-Kani sai suka ce to wannan dan sunan sa sunan annabi sunan baban sa sunan baban annabi to shine mahaji wannan bala'i ta sake ninkuwa daga nan ne aka dinga kai aba a wannan lokacin da suka kashe shi sai da ya kashe mutum 70 shi kadan sa wani ya zago ta baya tun safi ana arkabu da shi har yamma na tsaye an gagara wanda zai kashe shi wani ya zago ta baya ya taka mai takwabi a baya a ciki da ya juya sai ya shafa sai ga jini ya rike jinin ya ce wai hakum ibnu nabiyikum majruhun maqtulun mazlumun ya ce kun shiga uku dan annabin ku ku soke shi da wuka akan zalunci ku kashe shi wasu suka fara kuka suka faffaɗi amma a haka ba su bari ba saboda abu ne na son zuciya to daga nan ne kun ji silar barowar kakannin Shotu Jani suka dawo zuwa Maghrib shi kuma Allah yana so ya tabbatar da abu ne manzo Allah ta sanar da mai tsamana bada islamu gariban fa sai uzu gariban fa tubali lil ghuraba sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin cewa la yazalu qa'ifatun ko kuma la tazalu qa'ifatun min ummati zahirin ala al-haqq wa hum bil maghrib لا يضرهم من خالفهم wannan tutan shi hutu gani to wannan masallaci abinda Allah ya kafa ai a masallaci shine zikiri kuma zuwan mun nan kowa ya ji zikirin ake yi masallacin da aka yi shi dan zikiri shine masallacin Allah shine masallacin Annabi Muhammad amma duk masallacin da aka yi shi dan kafir ta musulmi da zagin musulmi da cin mutuncin iyalan Annabi cin mutuncin sahabban annabi cin mutuncin waliyan Allah wannan masallacin Allah ya tsine masa gwamma shadda da wannan masallacin la'alla shadda yana rike wari wani ba zai ji ba amma wannan masallacin Allah ya gaya mana cikin alqur'ani Allah yana gaya mana walladina takhazu masjidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu Allah yake ce mana menene wala yahlifunna in aradna illa al-husna Allah ya ce wallahu yashhad innahum lakadhibun la takun fihi abadan a zamanin annabi ne fa ba fa irin mu ordinary bane sahabbai ne su ma a wannan lokacin suka je suka gina wani a bambanci suka ce kar a je ku ba domin ku bai rayuwar cikin masallaci masu tarihi wasu sukan je garin makka har su dawo ba su je masallacin ku ba su je madina su dawo ba su je masallacin ku ba shi kuma ku ba din nan na da za a yaki musulmi Allah ya ce wa innan masallacin Allah ya tsine musu suna kan bakin gaban wutan jahannama Allah ya ce manzon Allah da sarran sai maka wallahi mun yi ne dan mu ce maka maka ya rasulullahi Allah ya ce wallahi yashhadu innahum lakadhibun Allah ya san ƙarya suke a zamanin annabi annabi har ya tafi zai je sallah masallacin manzon Allah ya dawo da umarnin mala'ika lokacin ya zo daga hadarin ubangiji Allah ya ce manzon Allah ya koma Allah ya yi umarni da aje a rushe masallacin a kona masallacin annabi ya tura mazaje suka je aka rushe aka kona aka mai da shi juji shi yasa da yawa in kun kula a yanzu wani abin mamaki ban san ko ta garuruwan mu bane duk irin wayannan masallatan akan juji ake yi sai kaga tsohon juji sai abu a share shi sai su mai da shi masallaci sai da tun daga wannan lokacin kaman baki ne na alqur'ani wani masallaci Allah ya ce a zauna akan sa Allah ya ce la masjidun ustisa ala tarawa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin masallatin da ake so mutun yana zuwa shine wanda ake al masjidut taqwa masallatin yawan zikri la ilaha illallah la ilaha illallah yau an sha zikiri masallacin nan yana murna an bude shi da zikiri to Allah ka sa ran kiyama a rubuta sunan mu cikin wanda suka bude wannan masallaci anan zamu tsaya insha Allah man yanda aka sani ba mu zo dan mu ce wani abu ba mu mukan zo ne saboda zumunci da kuma neman albarka musamman na sayyidina Fadima alaihi assalam da kuma shi Shehu Naziru da ya hada wannan taro da dukkanin kuma fuskokin waliyai da ƴaƴan su wanda suke wannan gari wanda muke jin labaran su irin su Shehu Manzo da su Shehu Bolari da sauran shehunan mu afwan wanda ba hina ka musu nan kowa da kowa ina ibada hakuri to wannan Allah ya saka musu alkhairi rayayyun su Allah ya kara musu lafiya wanda kuma suka riga gidan gaskiya Allah ka ba mu albarkan su Allah ka gafarta musu ka sada su da manzon Allah sayyidina Fatima Allah ka ba mu albarkacinta wanda suka dauki dawainiya wannan Allah ka san manufan sa Allah ka dafa masa ka biya musu bukatun sa na duniya da lahira wanda kuma suke da irin wannan ne Allah ka karfafe su Allah ka karfafe su wannan gari namu Allah ka zo da su lafiya sauran garuruwan musulmi baki daya halin da kasan mu take ciki na tinkaran siyasa Allah ka zaba mana shugabanni na gari albarkan annabi Muhammadu albarkan alqur'ani wanda suke da fitar da mu Allah ka mana maganin su ko ina suke gida ko daji halin da muke ciki na damuwa da kunci Allah ka sani Allah ka fitar da mu baki daya albarkan annabi Muhammadu albarkan alqur'ani duk masu neman bukata muna tawassuli da karfin sayyidina Fatima da ƴaƴayenta da mijinta da babanta Allah ka biya mana albarka annabi Muhammadu albarka alqur'ani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alamin rahmanir rahim bil fatih lima ughriq wal khatim lima sabaqa nasr al haqq bil haqq wal hadi subhana rabbika rabbil izzati alhamdulillah alhamdulillah Thank you.